La 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 la. Zancen kowa sai naki dan Allah karki samin gori na kasa boye soyayyarki dan Allah ki cika mini buri ana kaunar nar saki Allah ya kawar da duka shiri bana so na ji kukanki maso maso na baki labari ina son ki 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 har cikin raina da zuciyata da kalbina ina jin ki can cikin kaina ina ta so ki zama tawa 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 ni kadai tawa ni kadai karki hada ni da kowa karki hada ni da kowa so in jike ku sadani ina so ki zama kamar magani 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 na 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 na